Barrick.
Tumbariya waye yan wasu a gashi mun farka ba kowa nini gashi ta sharma babu fasin da tsadar mai ya kola kowa.
Karta